الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 30 daidai ga watan Zulhijja shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 4 ga watan 11 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau muna da tambayoyi kamar guda biyu tambaya ta farko ɗan uwa ke cewa menene hukuncin wannan zama wanda ake kiran shi da zaman hutu hukuncin wannan zama sunna ce tabbatacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke sallah kamar yanda sahabbansa haka suka rawaito hadisi na cikin sahihul bukhari da sunan tirmizi hadithun malik ibn al-uwayris Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance a raka'a ta farko idan ya dago daga sujada ta biyu manzon Allah baya mikewa tsaye sai ya dawo ya zauna sannan kuma manzon Allah ya mike haka idan sallah mai zama biyu ce kamar azhar ko la'asar ko isha ko magriba a raka'a ta uku an gane ku duk da cewa magariba ba ta ciki abinda muke nihi da sallah wadda take mai kenan mai zama biyu amma magariba wannan la'asar da azhar da la'asar da isha saboda ita magariba bakin ta raka'a idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taso daga sujada ta biyu a raka'a ta uku yace baya mikewa sai ya koma ya zauna wannan hadisi na cikin Bukhari kuma na cikin Sunan Tirmidhi sannan akwai hadisi na wato Abu Humaida As-Sa'idi Allah ya kara masa yadda wanda a cikin sahabbai 10 yace gaba ɗayan ku na fi ku iya sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma na fi ku kamanta sallah kamar yadda manzon Allah yake suka ce da shi baka fi mu dadewa a wajen abutar shi amma in har haka kake kirari to ga wuri ga mai doki ma'ana ku tanta mu gani Abu Humaidi ya kabbara sallah a raka'a ta farko da ya dago daga sujada ta biyu bai meke bai tsaya sai da ya koma ya zauna da ya gama sallah ya salamce gaba ɗayan suka sallama masa suka jinjina masa suka ce kwarai wallahi yanda kai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallah don haka duk dalilan da suka zo akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya taso daga sujada ta biyu yana mekewa kai tsaye tamkar an halba kibiya ba tare da ya koma ya zauna waɗannan hadisai ba ɗayan da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko idan kana so ka tabbatar da haka ka koma cikin littafin da ake kiransa da suna aslu sifati salatin nabi na Sheikh Nasir Albani sannan wasu malamai sun yi tawilin cewa wannan zama manzon Allah bai fara shi ba sai da ya zama dattijo kamar yanda wanda ya riga Yesu zuwa wannan fage shine Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa sannan wasu suka biyo bayansa kwata-kwata babu dalilin da ya nuna cewa sai da manzon Allah ya zama dattijo sannan ya fara wannan zama malamai suka ce shin kenan duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a zamanin dattijantaka yake banta da dattawa banda matasa don haka da abin da manzon Allah yayi a zamanin yana matashin sa bayan Allah ya turo shi a matsayin manzo an gane ku duk da cewa sai da ya zama gurzo Allah ya turo shi a matsayin manzo kenan wanda ya kai shekara 40 ba maganar kenan a sa shi a cikin layin matasa kenan sai dai a sanya shi a layin wato guraje kenan in aka ce alkahal shine mutumin da ya kai cikar karfinsa shekara 40 da abin da yayi a wannan lokaci da abin da yayi a zamanin yana da ci da gabaɗaya sunna ne babu bambanci tsakanin dattawa da matasa ngani ko dan haka wannan zama sunna ce tabbatacciya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan tambaya ta biyu dangane da daga hannu daga hannu kamar yanda yake cikin hadisi na Ibn Umar Allah ya kara masa yadda wanda hadisin na cikin sahihai Ibn Umar yake cewa na kiyaye mahalli hudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake daga hannu a cikin su banda su yace manzon Allah baya daga hannu a koina farko yace takbiratul ihram mahalli na biyu idan ya gama karatu kafin ya duka yayin ruku'u manzon Allah yana daga hannuwansa mahalli na uku idan ya dago daga ruku'u kafin ya je sujada yana daga hannuwansa mahalli na hudu a sallah mai zama biyu in ya gama zama na farko in ya tashi ya meke sai ya daga hannuwansa to illa kasancewar akwai hadisi na Wa'id ibn Hujra Allah ya kara masa yadda wanda hadisi ne sahihi wanda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana daga hannuwansa a dukkan wato sunkuyawarsa da tasowarsa don haka wannan hadisi hatta da tsakanin sujada ta farko da ta biyu mutum yakan daga hannu wasu malamai sai suka rinja yadda hadisin wato Ibn Umar domin hadisi ne yana kulluwa a wajen martaba ta inganci domin yana cikin sahihai don haka kuma karka fahimci kurewa ta Ibn Umar cewa banda waɗannan mahalli hudu manzon Allah baya daga hannu ka'ida malaman hadisi da suka ajje shine al-musbitu muqaddamun 'ala an-nafi wanda ya tabbatar da ana kaza shi ake gabatarwa akan wanda ya ce ba a yi an gane ko wanda ya ce ana kaza to shi ake gabatar da fadarsa akan wanda ya ce ba a yi don haka da dagawa a dukkan kabbara ma'ana sunkuyawa da tasowa hatta da tsakanin sujada biyu wannan duka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka in sunna take da dudu ana buƙatar a ringa cancanzawa yau da gobe domin ya zamanto an yi aiki da kowace darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun shiga kitabul janaiz mun tsaya ƙarshen wato hadisi na biyu wato ababa shine hadisin Jabir ibn Abdullah al-Ansari Allah ya kara musu yadda ke cewa lalle wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yayi sallah ta gawa ga wannan sarki da Allah ya masa rasuwa sarkin Habasha wanda ake masa lakabi da An-Najashi wanda sunansa na hakika shine Ashama wanda bayani ya gabata ma'anar wato wannan kalima shine bi ma'ana atiya wato kyauta kenan sai yace fa kuntu fi safi thani aw thalith jabir Allah ya karama masa yadda yace na kasance wato a sahu na biyu wato ko na uku an gane ku na kasance a sahu na biyu ko a na uku anan shi Jabir ibn Abdullah al-Ansari na kokwantan asahun da ya tsaya shin a na biyu ne ko a na uku tare da cewa bayani ya gabata sallar gawa ana da buƙatar wato a yawaita sahu an gane ku a kadan a bayan limami a samu sahu uku ko abin da yake sama da haka domin hadithin da al-Imam Tabarani ya rawaito a cikin littafin sa shine al-Mu'jamul Kabir hadisi ne kyaukyawa kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya kyautata danganan sa Abu Umama Allah ya karama masa yadda ke cewa sallar Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala jinazatin wa ma'ahu sab'atu nafar yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ma wata gawa sallah tare da shi ko kuma yana ni yayi nihin ma wata gawa sallah wa ma'ahu sab'atu nafar tare da shi akwai mutum bakwai fa ja'ala thalathatan saffa manzon Allah sai ya sanya mutum uku wato asahu na farko wanda yake bayan sa wa thnaini saffa biyu su ma manzon Allah ya yi sahu da su kenan sahu na biyu wa thnaini saffa sannan biyun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sahu na uku da su mutum bakwai ne kenan uku aka sanya su a sahun farko biyu aka sanya su a sahu na biyu sannan biyu aka sanya su a sahu na uku kaga wannan dalili ne wanda yake tabbatar da an so wato a yi sahu uku ko abin da yake sama da haka mutum bakwai ne amma sai ya kasa su kashi uku haka akwai hadisi wanda Malik ibn Hubaira Allah ya kara masa yadda ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ma min muslimin ya mutu fa yusalli alaihi thalathatu sufufin min almuslimin illa awjab a wani lafazi sai yake cewa illa ghafara la wato Malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu muslimin da Allah zai masa rasuwa a samu sahu uku na musulmi su tsaya akan gawarsa su yi masa sallah wato face sai Allah ya cancanta masa shiga aljanna a wata riwaya yace face sai Allah ya gafarta masa duk wanda aka gafarta masa zunubansa makomarsa ita ce aljanna wannan hadisi ne ingantacce kamar yadda yana cikin sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi da sunan Ibn Majah don haka wannan hadisi shi ma abinda yake tabbatar mana kenan an so wato a samu sahu uku ko abinda yake sama da haka to idan jama'a ta yi karanci kamar ya kasance tare da cewa karancin jama'a a sallar gawa shine dai mutum biyu ko kuma mu ce a jam'i a shar'ance karancinsa shine mutum biyu idan ya kasance mutum biyu ne za su ma gawa sallah shin sahu ɗaya za su yi kafada da kafada ma'ana mamu ya dawo damar liman a'a ba haka ba za a yi abinda za a yi liman sai ya wuce gaba wannan mutum ɗaya sai ya tsaya bayansa kamar yadda wato hadisi ya inganta wato daga Abdullahi ibn Abi Talha Allah ya ji kansa ko kuma mu ce Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle wato mahaifinsa shine Abu Talha da a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila Umayr ibn Abi Talha hina tuwfi wato mahaifinsa Abu Talha ya kirayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izuwa gawar ɗansa Umayr lokacin da Allah ya masa rasuwa فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم manzon Allah ya karba wannan gayyata yaje a gidan na Abu Talha manzon Allah ya ma wannan gawa sallah Abdullahi yake cewa fa taqaddama Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa kana Abu Talha wara'a wa Ummu Sulaymin wara'a Abi Talha wa lam yakun ma'ahum ghayruhum a lokacin nan manzon Allah ya wuce gaba a matsayin sanadima Abu Talha sai ya tsaya a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Ummu Salama sai ta tsaya a bayan mai gidanta Abu Talha wannan shine dalilin da ke tabbatar da cewa mutum biyu in za su ma gawa sallah to ba za su yi ba kamar yadda ake yi a sallah ta farin lamamu ya dawo wato damar liman su yi kafada da kafada abinda zai yi anan bayan sa zai tsaya kamar yadda bayani ya gabata anan ne sallar mutum daya take inganta a bayan sa يوزا متاشي حديثي نغبا قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث التاسع والخمسون بعد المئة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة wato Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ta gawa akan wani kabari ba'da ma dufina wato bayan an binne mace fa kabbara alaihi arba'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato sai kabbara hudu wanda wannan yana ɗaya daga cikin abinda Ubangiji subhanahu wata'ala wato ya ɗabi'antar da manzon shi sallallahu alaihi wasallam akan kyawawan wato halaye kamar yadda Allah ya jinjina masa da nasi na alqur'ani wa innaka la'ala khuluqin azim wanda kuma wannan yana ɗaya daga cikin abinda Allah ya kimsa a cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na tausayi da fadan wato samun alkhairi ga sahabbansa ko kuma mu ce ga dukkan mu'mini an gane ko kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim ash-shahid bil mu'minina raufur rahim game da muminai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato mai matukar rangwame ne sannan kuma mai jin kai kamar yadda can Ubangiji ta'ala yake cewa wa minhumul ladhina yu'zuna an-nabiyya wa yaquluna huwa uzun qul uzunu khairul lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladhina amanu minkum ash-shahid wa rahmatul lil ladhina amanu minkum manzon Allah matsayinsa jin kai ne wato ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku kamar yadda can cikin suratul anbiya Ubangiji ta'ala ke cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu turo ka ba face wato illa domin rahama wato ga halittu gaba daya kar ka takaita alam anan akan jinsi na dan adam da aljan dukkan halittu gaba daya Ubangiji subhanahu wata'ala ya turo manzansa a matsayin rahama ne gare su to dan haka a wannan hadisi Abdullahi dan Abbas yake ba mu labarin cewa wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa rasuwa a cikin dare sahabbai ba su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin mutuwar wannan bawan Allah ba dan komai ba kwa dan kyamar kada su tsananta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su fito da shi a cikin wannan duhun dare wanda wannan na nuna irin yanda sahabbai suke tausaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke girmama shi suke darjanta shi na'am suka tattara wannan mamaci suka tattala shi suka kai shi suka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya wuce da kabarin sai ya tambaya wannan kabarin wane ne sai suka ce ai na wane ne manzon Allah ya ce na so ku a ce kun bani labari lokacin da Allah ya masa rasuwa domin nayi masa sallah an gane ku domin kasancewar sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga dukkan mamaci to wannan samun nutsuwa ce kuma rahama ce wadda take ta musamman domin duhun kabari ubangiji ta'ala yana gusar ma bawa a sanadiyar wato sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yanda karin bayani zai zo nan gaba a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya je kan kabarin ya isa kan kabarin manzon Allah ya shiga gaba sahabbai suka yi sahu a bayansa manzon Allah ya yi kabbara hudu kamar yanda anan Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ke ba mu labari don haka dai a wannan wato bani malam ya shigo da hadisai kamar guda uku ko kuma mu ce hadisai guda uku waɗanda suke bayani game da wato sallar gawa an gane ku domin hadisi na gaba bayaninsa wato ya fita daga cikin akan sallah kenan ya shiga bayani akan abin da ya shafi da kafani kuma za mu iske wato yadda ake wanke mamaci don haka abinda muke so mu sani ita sallar gawa ga dukkan wanda yake musulmi idan Allah ya masa rasuwa to wannan farilla ce wadda take mai wadatarwa an gane ku domin ita farilla kashi biyu ce akwai farilla ta ainihi wanda wani baya iya dauke ma wani sannan kuma akwai farilla mai wadatarwa to hukuncin sallar gawa farilla ce wadda take mai wadatarwa in an samu wasu jama'a daga cikin musulmi suka tashi suka ma mamaci sallah to sun sauke ma sauran domin umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi game da cewa ku fito amma wannan gawa sallah kamar yanda yake cikin hadisai waɗanda suke masu yawa ɗaya daga cikin su wancan hadisi wanda ya zo a farkon babi wanda Najashi da Allah ya masa rasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba sahabbai labari ya ce dan uwanku wanda yake kasar Habasha Allah ya masa rasuwa manzon Allah ya ce ku fito ayi masa sallah don haka kuma da hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani wanda al-Imam Malik ya fitar da hadisin a cikin littafinsa al-Muwatta haka al-Imam Abu Dawud haka al-Imam Nasa'i a takeice hadisi ne sahihi Zaid ibn Khalid ke Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle wani mutum daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa rasuwa a ranar yakin Khaybar فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لوكacin da ya samu rasuwa lokacin da Allah ya masa rasuwa sahabbai suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari fa qala sai manzo Allah yace sallu ala sahibiku ku je kuma dan uwan ku sallah an gane ku da ya rasu suka ba manzo Allah labari game da rasuwa sa manzo Allah sai yace ku je kuma dan uwan ku sallah fatagayyarat wujuhun nasi li zalik fuskokin jama'a na sahabbai sai suka canza suka samu damuwa saboda wannan fada da manzon Allah ya musu yace ku je can ku je yace ku kuje ku masa sallah fa qala sai manzon Allah da ya ga wato canji a cikin fuskokin su yaga sun samu damuwa sai manzon Allah yace inna sahibakum aghalla fi sabilillah yace lalle wannan dan uwan naku wanda kuka bani labarin mutuwarsa manzon Allah yace yayi kwange a cikin ganima ta yaki na daukaka addinin Allah lafazin ghalla an ciro shi ne daga al-ghulul kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa wa ma kana li nabiyyin an yaqul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah me ake cewa al-gulul shine mutum ya boye wani abu daga cikin ganima ta yaki kafin a gaba wanda wannan laifi ya fi laifin sata da kasaci dala daya daga cikin dukiyar jama'a gara kasaci miliyar dubu ta mutum daya saboda ganima haƙƙi ne na jama'a an gane ku manzo Allah yace inna sahibakum ghalla fi sabilillah yace wannan dan uwan naku manzon Allah yace ya buye wani abu na ganima ta wannan yaki. Wato Zaid yake cewa fa fattashina mata'a, sai muka je muka ringa furcike kayan shi muna bincikawa. Fa wajadna kharazan min kharazil yahud la yusawi dirhamai, sai muka samu wata tsakiya daga cikin tsakiyoyin Yahudu wanda suke wato shiryawa suna sayarwa, wanda tsakiyar kacal ba za ta wuce dirhami biyu, kudin ta bai wuce dirhami biyu. Ita ce ya goye a sanadiyar haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake masa sallah. An gane ko? To wannan ina ga wanda yake ya saci miliyayyuka daga cikin dukiyar jama'a, wannan ba abin da ya sata bai wuce ba dirhami biyu, amma manzon Allah yake masa sallah. To amma yau wanda ya saci miliyarka na dukiyar jama'a, in Allah ya masa rasuwa shugaban kungiyar musulmi na kasa gaba ɗaya, shi zai wuce gaba ya masa sallah, wanda daman kuma shi ya nada shi. To anan abinda muke so mu gane, inda a ce sallah ta gawa farilla ce ta ainihi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai ki masa sallah ba, amma da yake farilla ce wadda take mai wadatarwa, manzon Allah sai ya ce ku je ku yi masa. Manzon Allah ya nuna musu illar da ta sa shi ba zai musu ba, saboda misali saboda yayi ha'inci ya boye wani abu daga cikin dukiyar jama'a. To dan haka kenan farilla ce wadda take ta ainihi, illa kasancewar wannan farilla ce mai wadatarwa. Malamai sun toge mutane biyu wanda yi musu sallah ba ta zama wajibi, sallar gawa ba ta zama wajibi a kansu, ba ta zama wajibi a kansu, kenan ba a musu, ba wajibi bane a yi musu sallah. Na farkonsu yaro karami wanda bai balaga ba, di yaron da bai balaga ba, yi masa sallah ba wajibi bace ba, kamar yadda karin bayani zai zo nan gaba, an so a yi masa amma ba dole bane sai an masa, ana iya kai shi aje abin ne shi ko da dan shekara 10 wani abu ne in dai bai balaga ba. Domin wato hadisin Aisha, Allah ya kara mata yadda, Aisha take cewa mata Ibrahim ibnun nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibn 18 shahra falam yusalli alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya masa rasuwa yana dan wata 18, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai masa sallah ba, haka aka kai shi aka binne, kamar yadda hadisin yana cikin sunani Abi Dawud, hadisi ne wanda yake kyaukyawa, an gane ku, kamar yadda Sheikh Nasir Albani ya kyautata dangantakar sa. Don haka rashin yin sallah ga wannan dani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna mana duk yaro karami idan bai balaga ba, kamar yadda malamai suka tabbatar ba wajibi bane a yi masa sallah, akan iya masa kuma akan iya kai shi aje abin ne shi ba tare da an masa ba. Na biyu, wanda yi masa sallah ba wajibi ba ce shine shahidi wanda ya mutu a fagen daga, domin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato bai yi sallah akan shahidai waɗanda suke na Uhud wato da sauransu, kamar yadda hadisai suka tabbatar da haka, kamar yadda ƙarin bayani zai zo nan gaba. Kenan abinda muke so mu gane, hukuncin sallar gawa farilla ce mai wadatarwa, in wasu suka yi ma gawa sallah sun sauke ma sauran jama'a, amma inda jama'a ta musulmi gaba ɗaya za su yi haɗin kai akan daina yin sallah ga gawar da ta cancanta a yi mata sallah ta musulmi, to wannan sun ɗau zunubi, sun tozartar da abinda Allah ya wajabta musu. Kenan daga cikin wannan sai malamai suka toge biyu, yaro karami da shahidi wanda ya mutu a fagen daga, yi musu sallah ta gawa ba dole bane ba, ba wajibi bane ba, akan iya musu kuma akan ke. Don haka akwai mutane kamar 7 wanda su an shar'anta a yi musu sallah, an gane ko, an shar'anta a musu, an gane ko, an shar'anta yi musu sallah. Farko dai shine jinjiri, an gane ko, akan iya masa sallah, wannan shar'antawa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala akan harshen manzonsa. Wannan yaro karami ko da bari ne, wannan za a iya masa sallah. Me ake cewa bari? Shine danda wato ya faɗo kafin wato lokacin cikarsa yayi, duk dan da wato mace ta yi barin sa kenan kafin lokacin aihuwa shine ake kiran shi da wato as-siqit. Dalilin da yake nuna cewa hatta da bari akan iya masa sallah shine hadisin da al-Imam Abu Dawud da al-Imam Nasa'i suka fitar da shi a cikin littattafan su da dangane ingantacce. An gane ku? Wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wasiqidu yusalla alaihi wa yudu'ani walidayhi bil maghfirati war rahma. Wanda a wata riwaya yana cewa wadiflu yusalla alaihi, a wata riwaya sai ce wasiqidu yusalla alaihi. Manzon Allah yace jinjiri ana masa sallah. An gane? In a wata riwaya ce sai ka ce bari shi ma ana masa sallah. Kuma amma ana yin addu'a ga mahaifansa, Allah ya gafarta musu, Allah ya yi musu rahama. Kenan addu'ar da za a yi in jinjiri ne ko bari ne, kenan wannan addu'a za ta keɓanci wato mahaifan yara. Kaga wannan kenan ya nuna mana jinjiri ana masa sallah, amma kamar yadda bayani ya gabata ba dole bane ba. Tunda anan manzon Allah ya tabbatar mana ana ma jinjiri sallah, hatta da bari manzon Allah ya ce ana masa sallah, sai dai addu'ar za a keɓance ta kenan ga mahaifansa. A musu addu'a, Allah ya musu gafara, Allah ya musu rahama. Haka akwai hadisi wanda yake cikin sahihu Muslim, Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa an zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani wato yaro daga cikin yaran Madina da Allah ya masa rasuwa, fa salla alaihi, manzon Allah ya masa sallah. Aisha sai take cewa duba li haza usqurun min asafiril janna, tace ana son barka ya tabbata ga wannan yaro, tsuntsu ne daga cikin tsuntsayen aljanna. Tace lam ya amar su'an, da dai bai taba aikata mugun aiki, walam yudriku, bai kai ba ma lokacin da zai iya aikata wani aiki wanda yake mummuna. Manzon Allah sai ya ce a wa ghaira zalika ya Aisha, yace fa dai wani abu ba wannan ba, kice tsuntsu daga cikin tsuntsayen aljanna wa ya baki labari, fa dai wata magana ba wannan ba. Manzon Allah sai ya ce khalaqallahu azza wa jalla aljanna wa khalaqa laha ahla wa khalaqahum fi aslabi abaihim. Manzon Allah ya ce Ubangiji ta'ala ya halicci aljanna, kuma ya can ya halitta mata jama'ar da suka cancanta su shiga, Allah ya sanya mu a cikinsu. Kuma Allah ya halitta ma aljanna waɗanda suka cancanci shigarta tun suna tsatson uwayensu maza. Sai ya ce wa khalaqan nar, kuma Ubangiji ta'ala ya halicci wuta, wa khalaqa laha ahla, kuma ya halitta mata jama'ar da suka cancanta su shiga, wa khalaqahum fi aslabi abaihim, tun suna tsatson uwayensu maza Ubangiji ta'ala ya halicce su ya kaddara cewa ɗan mutane. To dan haka, amma tare da cewa dukkan malamai waɗanda ake kilgawa da faɗarsu, an gane ko daga cikin malaman musulunci sun tabbatar da cewa dukkan yaro ƙarami daga cikin jama'a ta musulmi wanda bai balaga ba, in dai Allah ya masa rasuwa to dan aljanna ne. Duk dan musulmi in dai bai balaga ba, in Allah ya masa rasuwa dan aljanna ne, babu tantama game da kasancewar shi dan aljanna. Amsar da suka bada game da wannan hadisi suka ce takan iya yiwuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kubi bakin Aisha akan wannan magana tata, domin kada ta yi azarƙaɓi game da yanke hukunci ba tare da dalili ba, waye ba ta labari. Ko kuma malamai suka ce manzon Allah ya kubi bakin Aisha akan wannan magana kafin a sanar da shi cewa ƴaƴan musulmi gaba ɗaya in Allah ya musu rasuwa makomar su ita ce aljanna. An gane ku? Wasu malamai suka ba da amsa game da wannan hadisi suka ce anan manzon Allah ya ma Aisha inkari domin ta yanke shakka game da samun aljanna ga wani yaro wanda yake na musamman. Ita kuma aljanna ba wanda ya isa ya ce wani ainihin wani dan aljanna ne, dole sai ta hanyar wahayi. Sai dai a dunkule ka ce duk mai irin aiki kaza makomar shi aljanna ce. Duk ƴaƴan musulmi in dai Allah ya musu rasuwa makomar su aljanna ce. Malamai suka ce saboda wato imanin uwaye hakikanci shi al'amari ne wanda yake na gaibu. An gane? Shi kuma sanin gaibu abu ne wanda yake wajen Allah. takan iya yiwa su uwayen sun bayyana musulunci ne alhali ba musulmi bane ba wanda yake na hakika an gane saboda shi kasancewar shi ya zama to dan aljanna kenan ya ta'allaka da imanin uwaye in dai uwayen musulmi ne waɗanda suke na hakika to ƴaƴan su gaba ɗaya wanda Allah ya yi musu rasuwa kafin su balaga makomar su aljanna ce an gane ko to dan haka wannan hadisi ne abin da yake nuna mana yaro karami an shar'anta mana a yi masa sallah amma ba wajibi bane dan haka kuma hatta da bari kamar yanda bayani ya gabata amma fa bari malamai sun kayyade suka ce zahirin hadisin yana nuna sai cikin da wato ya kwashe sama da wata hudu ya cike wata hudu domin a wata hudu ne idan ciki ya kai wata hudu Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake turo mala'ika ya busa masa rai an gane ko a daidai ta halittar a busa rai don haka kenan wanda bai cika wata hudu ba ran ma ba a busa ba balantana a ce matacce ne an gane ko kenan anan duk barin da mace ta yi in dai ya cika wata hudu to wannan akan iya masa sallah kuma akan kere akan dina domin yin sallar ba wajibi ba ce amma an shir'anta mana akan iya yi domin hadisin Ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda shine ya nuna mana cewa da a cikin cikin mahaifiyarsa randa mani ya shiga cikin mahaifa zai kwashe kwana 40 yana matsayinsa na mani idan ya cike kwana 40 sai ya canza sai ya zama gudan jini wannan gudan jini sai ya kwashe kwana 40 sannan sai ya canza ya zama tsoka sannan tsokan nan idan an gane ko idan ta kwashe gudan tsoka kenan idan ya tsokan nan ta kwashe kwana 40 a ran nan Allah sai ya turo mala'ika na musamman Ubangiji ta'ala ya daidaita halittar sai ya umarci mala'ikan da cewa ya busa masa rai dan haka kenan shine dalilin da ya nuna cewa kuzi sai in ya cike wata hudu za a iya masa sallah amma idan yayi kasa da wata hudu ba a masa sallah na biyu wanda an shar'anta mana a yi masa sallah amma fa ba tilas bane shine shahidi an gane ku shahidi wanda ya mutu a bagin daga domin hadisin Shaddad ibn al-Had Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle wani mutum daga cikin mazauna ƙauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi wattaba'a yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa biyayya sau da kafa sannan sai ya ce ya rasulullah uhajiru ma'ak na zo ne kawai dan na yi hijira tare da kai falabisu qalila aka zauna zamani wanda yake kadan sannan sai Allah ya kaddara yaki tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abokan gabarsa wato wannan sahabi yana daga cikin wadanda aka fita fagen daga da aka fita fagen daga kai tsaye sai aka zo da shi wato kimiya ta kafin masa Allah ya masa rasuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tube abayarsa manzon Allah ya masa likafani da wannan abaya kuma kaddamahu manzon Allah ya sanya shi gaba fa sallallahu alaihi manzon Allah ya masa sallah kaga wannan shahidi ne na fagen daga kuma gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa sallah dan haka wannan hadisi yana cikin sunanin Nasa'i danganin sa dangane ne ingantacce sannan kuma akwai hadisi na Abdullahi ibn Zubair Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar yakin Uhud manzon Allah ya yi umarnin wato an zo da Hamza amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yi umarnin aka nade shi a cikin wani katon zane wanda ake kiran shi burda thumma salla alaihi fa kabbara tis'a takbirat manzon Allah ya ma Hamza sallah a sallar manzon Allah sai da ya kabbara tara kamar yadda karin bayani zai zo nan gaba karshen kabbara wanda manzon Allah ya yi gagawa kabbara tara sannan kuma sai aka ringa zawwa da waɗanda Allah ya musu rasuwa wanda suka samu shahada a nan Uhud sai ake jera su an gane ko tare da Hamza manzon Allah yana musu sallah gaba daya an gane ko a farko manzon Allah ya ma Hamza sallah sai ya masa wato kabbara tara sannan sai aka zo da sauran gawawaki sai a jera su tare da Hamza sannan manzon Allah sai ya musu sallah to dan haka shi ma wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa shahidi an shar'anta mana a yi masa sallah duk da cewa ba wajibi bane. Sannan dalili na uku shine hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama marra bi hamza wa qad musila bihi wa lam yusalli ala ahadin min ash-shuhada'i ghayra ya'ni shuhada'a Uhud. Wato Anas yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wuce da gawar Hamza a ranar yakin Uhud an masa musila, ma'ana an masa gunduwa gunduwa, an daddatsa gabaguwansa, an tilla idan an datsa gaba, shine ake kira da musila. Sai ya ce walam yusalli ala ahadin min ash-shuhada'i ghayra, manzon Allah bai ma ɗaya daga cikin shahidan Uhud sallah in ba Hamza ba, ma'ana a karan kansu su sauran shahidan ba wanda manzon Allah ya masa sallah, kowanne an masa ne tare da Hamza, ba wanda aka masa shi kadai kenan, kowace gawa ya kawo sai a haɗa ta da Hamza sannan manzon Allah sai ya musu sallah. To dan haka wannan kenan yana nuna cewa shahidi wato ana masa sallah, an gane ko, tare da cewa ba wajibi bane ba wato ai musu kamar yadda bayani ya gabata. Na uku wato wanda kenan ana abinda muke so mu gane zabi ne akan wannan mas'ala, shahidi da yi masa sallah da daina yi masa duk daya, in an so ai masa kuma in an ga dama abin, amma shahidi wanda yake na fitin daga. Na uku wanda aka shar'anta mana yi masa sallah shine mutumin da aka kashe shi game da wato wani haddi daga cikin haddi da Ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta ma bayinsa, kamar misali mutumin da ya yi kisan kai in an kashe shi shi wannan an shar'anta ai masa sallah, ko wanda aka jajjefe a sanadiyar yayi zina a matsayinsa na mai aure shi ma an shar'anta mai masa sallah. Domin hadisin Imran ibn Husayn Allah ya kara masa yadda ke cewa wata mata daga cikin kabilar Juhaina ta je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan tana dauke da ciki na zina, tace ya annabin Allah na cancanci aimin haddi, don haka tace fa aqimhu alayya, zartan mun da hukuncin Allah. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kirayi waliyinta, fa qala ahsin ilaiha, manzon Allah yace kyautata mata, an gane ko, ba dan tayi wannan laifi ba ku musguna mata, manzon Allah yace ku kyautata mata. Fa idza wada'at fa'atini biha, in ta aihu, manzon Allah yace zo mun da ita. Fa fa'ala, wannan waliyinta alwalinta ya kula da ita kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi, bayan ta aihu manzon Allah ya zo da ita, shi wannan alwalinta ya zo da ita, duk da cewa malamai suka ce sai in jinjiri ya wadatu da nono sannan ake zartar da haddi. A lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin dukkan gefen jikinta wato aka kulle tufafinta, ma'ana dan kada ana jajjefe ta wato al'aurata ta bayyana. Sannan manzon Allah ya yi umarnin jajjefe ta, sahabbai suka jajjefe ta, bayan an jajjefe ta amma ga an mata wanka an mata likkafani a kawo gawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya wuce gaba zai mata sallah. Umar sai yake cewa tu salli alaiha ya nabiyallahi wa qad zanat, tace Umar yace ya annabin Allah yanzu sallah zaka mata alhali tayi zina, shi Umar yana ganin cewa bata cancanta ba akan wannan laifi na ta a wuce ai mata sallah. Manzon Allah sai yace laqad tabat tawbatan, tabbas yace ta tuba tuban da law qusimat baina 70 min ahli almadina la wasi'at, wannan tuba na ta manzon Allah yace da za a kasa shi ga mutum 70 daga cikin mutanen Madina, an gane ko, waɗanda suke munafikai, wannan tuban na ta kadai ya isa ya wadace su ya dauke musu dukkan wannan laifi nasu a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Manzon Allah sai ya ce ma Umar wahal wajadta tawbatan afdala min an jadat bi nafsi halillahi ta'ala, shin ko ka taba samun wani tuba sama da tuban matar da ta sadaukantar da rayuwarta ta bada saboda Allah? Zawwa ta yi ta ce ya annabin Allah na cancanci wato haddi, dan haka zartar da hukuncin Allah a kaina, an gane. To wannan yana nuna mana duk mutumin da aka ga masa haddi to wannan matsayin sa dai musulmi ne wannan laifi na shi baya hana cewa ai masa sallah an shar'anta ai masa sallah na hudu wato shine malalaci mutumin da bashi da aiki face saba ma ubangiji subhanahu wataala kamar misali mai wasa da sallah ko wanda baya fitar da zakka wanda kuma sun tabbatar da cewa sallah da zakka wajibi ce haka wanda yake mazinaci ko wanda yake mashagiya da sauran dukkan wasu nau'ika na ayyukan sako to duk mutumin da ya nace akan waɗannan ayyuka har Allah ya masa rasuwa akan waɗannan ayyuka na sako bai tuba ba to an shar'anta mana mu yi masa sallah illa kasancewar manyan mutane masu daraja ma'abuta ilimi da addini abinda ake bukata su koma gefe kar su mai sallah saboda wannan ya zamanto ukuba ce kuma ladabtarwa ne ga wasu don wasu su shiga hayyacinsu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata haka ɗaya daga cikin su hadisin Abu Qatada Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan an zo masa da gawa manzon Allah sai yayi tambaya dangane da halin gawar fa in usniya alaiha khairun qama fa salla alaiha in har an yi yabo na alkhairi akan wannan gawa manzon Allah sai ya tashi ya mata sallah wa in usniya alaiha ghayru zalik qala li ahliha sha'alakum biha in kwa gawar wato ba a fadi ba alkhairin ta illa ya fallasa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fada ga masu gawar ya ce ku je ku iya da gawar ku wa lam yusalli alaiha manzon Allah sai ya juya baya mata sallah inda ba musulmi bane sun kawo su ce manzon Allah ya fito ya masa sallah musulmi ne amma mai sako ne anan da suka fito suka faɗi hakikalin lamarin sa cewa gaya manzon Allah sai ya juya ya ce ba zai masa sallah ku je ku iya da gawar dan haka wannan dalili ne wanda yake nuna mana fasiki an shar'anta ai masa sallah amma masu daraja malamai ba su ya dace ba sai a samu wani can ya yi masa sallah saboda ya zamanto ukuba ne gare shi kuma ladabtarwa ne ga wasu wannan hadisi al-Imam Ahmad ya fitar da shi dangane sa ingantacce ne sannan akwai hadisi daga Jabir ibn Samura Allah ya kara masa yadda ke cewa wani mutum yayi rashin lafiya a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasiha alaihi jama'ar sa sai suka yi kururuwa cewa Allah ya masa rasuwa makwabcin sa sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya rasulullahi wannan fa Allah ya masa rasuwa wannan Allah ya masa rasuwa manzon Allah sai ya ce wa ma yudrik waye baka labarin cewa ya mutu kada sai ya ce ana ra'aytuhu yace na ganshi da ido na ya mutu manzon Allah ya ce innahu lam yamut manzon Allah ya ce bai mutu ba kuma sai wannan mutun ya koma an gane ku sannan kuma hallo sai ya ji an kwashi kuka matar shi sai ta ce da wannan makwabcin je ka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi labarin cewa mai gidana Allah ya masa rasuwa fa qala ar-rajul wannan mutum makwabcin nasa da aka aika shi sai ya ce Allahumma la'anhu yace Allah ku yi wadan shi qala thumma anqalaka ar-rajul Jabir yace sannan sai wannan mutum ya tafi ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ku kuman balakar rajul wannan da aka fada masa aka ce je ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shigo ya ga shi mamacin da ya shigo sai ya ganshi wato ya kafa wata wuka a kirjinsa ya kashe kansa a lokacin nan sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi labarin aiwana Allah ya masa rasuwa manzon Allah ya ce waye sanar da kai cewa ya mutu قال سيئتي رأيته ينهر نفسه بمشقس ما ناغنشي واتو دئن وتوكا انغال مشقس واتو وندن ما شيني وندي كي كرين شينيئتي ناغا واتو ياسوكي كنسد وندن ما شي مزا الله سيئتي أنت رأيته كاغنشي دئن كا سيئتي كرين مزا الله يئتي إذا الله سلي عليك يئتي تند أكني مزا الله يئتي بذن ما سسلابا kaga kisan kai ai laifi ne daga cikin manyan laifuka wanda kuma baya fitar da mutun daga cikin musulunci amma anan manzon Allah sai ya dena yi masa sallah ba dan komai ba dan saboda yi masa ukuba akan kashin hakuri da yayi saboda tsananin rashin lafiya yayi da sakansa kuma dan ladabtarwa ga wasu to wannan hadisi al-Imam Muslim shi ya fitar da shi dan haka wannan hadisi yana nuna cewa duk wanda yake da yazo da babban laifi kenan wannan ba a masa sallah wannan mai daraja baya masa sallah amma da anan manzon Allah yace shi ba zai masa sallah baya nuna cewa sauran sahabbai ba su masa ba dan haka kamar yanda ya faɗa ga wancan yace ku je ku iya da gawarku to dan haka duk wani mai daraja ba a buƙatar yama mai laifuka wato sallah mutumin da yana ci akan laifuka bai tura ba don haka Sheikhul Islam Allah ya ji kansa yake cewa in har mutum mai daraja ya ki yin sallah ga wanda yake mai sakon Allah to abinda ake bukata a boye masa addu'a cewa Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama domin ya hada tsakanin maslaha guda biyu ya ki masa sallah domin wasu su shiga hankalinsu amma kuma ya masa addu'ar cewa Allah ya masa gafara kaga wannan maslaha ce wacce ita ma maslaha ce nabiyar wato shine kenan mutumin da ke cin bashi kuma mutumin da ke cin bashi na jama'a kuma Allah ya masa rasuwa kuma bayyana dukiyar da za ta iya biya masa bashin da yake kansa mutumin da yake da nauyin bashi Allah ya masa rasuwa sannan kuma bai bar ba abin da zai biya masa bashi to wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon musulunci ya daina yin sallah ga duk mutumin da wato yake da bashi kuma alhadi bashi da dukiyar da za ta biya masa kamar yanda Salama ibn al-Aqwa Allah ya kara masa yadda yake cewa mun kasance muna zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka zo masa da gawa manzon aka ce da shi yayi mata sallah manzon Allah sai ya ce hal alaihi dai shin akwai bashi akan mamacin qalula sai suka ce a'a kenan da aka zo masa da gawa aka ce masa yayi mata sallah kun gane ko Salama suna zaune shine yake cewa izubutiya bi janazatin yace kunna julusan inda annabi sallallahu alaihi wasallam izubutiya bi janaza mun kasance muna zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka zo masa da gawa fa qalu salli alaiha wadanda suka zo da ita suka ce ya rasulullahi yi mata sallah faqala hal alaihi dai manzo Allah yace akwai bashi akan mamacin qalula suka ce a'a manzo Allah sai yace fa hal taraka shay'an shin ya bar wani abu na dukiya qalula suka ce a'a fa salla alaihi manzo Allah sai yuce gaba yayi masa sallah sannan ba a jima ba kuma sai aka zo da wata gawa ta musamman suka ce ya rasulullahi yi masa sallah manzo Allah sai ya tambaya akwai bashi akan sa suka ce kwarai ya bar abin da zai iya biyan bashin suka ce kwarai ya rasulullahi ya bar dinare uku an gane ko a lokacin nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tashi yayi masa sallah sannan ba tare da jimawa ba aka zo da gawa ta uku aka ce ya rasulullahi yi masa sallah manzon Allah ya ce akwai wani abu akan shi na bashi suka ce kwarai shin ya bar wani abu wanda zai iya biya masa bashin suka ce ya rasulullahi nawa ne bashin ya bar wani abu suka ce a'a nawa ne bashin suka ce wannan dinare uku manzo Allah sai ya ce sallu ala sahibiku kuma dan uwanku sallah bazan masa ba an gane ko a lokacin nan wani mutum daga cikin sahabbai shine Abu Qatada al-Ansari Allah ya kara masa yadda sai ya ce salli alaihi ya rasulullah wa alaihi dai wa alayya dai yace ya rasulullahi wuce gaba yi masa sallah na dau nauyin biya masa bashi manzo Allah ya wuce gaba wato yayi masa sallah a wata riwaya shi Abu Qatada yace ara'aita in qabaitu anhu atusalli alai yace ya rasulullahi ba ni labari in har na biya masa bashin ka wuce kai masa sallah manzo Allah yace in har ka biya masa zan masa sallah Abu Qatada ya tashi yaje ya dauko kudi ya biya masa bashi manzon Allah ya wuce gaba yayi masa sallah wannan kaga kenan wanda yake da nauyin bashi bashi da abin da zai biya masa bashi an shar'anta ai masa sallah amma in ya kasance dabi'ar jama'a cin bashin jama'a kawai haka nan bashi kuma irin na wauta to wannan bai dace wannan mutum mai daraja sai ya ja da baya ya ki masa sallah kenan a samu wani yayi masa sallah ba dan komai ba dan mutane su shiga hayyacinsa su gano illar bashi domin bashi musiba ne an gane ko amma fa bashi baya hana cewa ai masa sallah na shida shine mutumin da aka binne shi kafin ayi masa sallah, ko kuma wasu sun masa sallah wasu basu yi ba, wanda basu yi ba kuma sun cancanta a ce su yi masa sallah, kamar yanda shine darasin mu na baba an gane, ko wanda shi Abdullahi dan Abbas yake fada cewa wani Allah ya masa rasuwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, aka kai shi aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaje masa sallah. Kenan anan na shida abinda muke so mu gane, dukkan mutumin da aka binne kafin ayi masa sallah, to wannan sai a je kan kabarin sa ayi masa sallah. Haka nan wanda an masa sallah an gane, to amma an samu wasu basu yi masa sallah ba, wanda kuma ya cancanta su yi masa sallah, kamar waɗanda suke manyan malamai, to suna iya zuwa su tsaya kan kabarin sa su yi masa sallah. Kenan anan shine malamai suka ce ya zamanto kenan shugaba ne, mutum ne wanda yake mai daraja kenan, wanda shi ya samu ba sallar to yakan iya zuwa kan kabarin ya je ya yi masa sallah. Domin kenan wancan hadisi da hadisin da muka karanta shine na Abdullahi dan Abbas, da yake cewa wani mutum Allah ya masa rasuwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sahabbai suka binne shi a cikin dare ba tare da sun sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da aka wayi gari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga kabarin manzon Allah ya tambaya, aka bashi labarin kabarin wani ne, manzon Allah ya wuce gaba, sahabbai suka yi sahu a bayansa, manzon Allah ya yi kabbara hudu. Abdullahi dan Abbas ya ce muka yi sahu, ya ce a lokacin nan ya ce ni ma tare da ni ina cikin sahun da ke bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine ya ce fa'ata qabrahu fa salla alaihi fa ammana wa safafna khalfa wa ana fihi, yace ni ina cikin wadanda suka yi sahu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya yi kabbara hudu. Wanda hadisin kamar yanda ya gabata dama hadisi ne wanda yake cikin sahihai. Sannan akwai hadisi na Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, wanda yake cewa wata mata baka wanda take tsabtace masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya mata rasuwa amma ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sani rasuwarta, bayan wasu kwanuka manzon Allah bai ganta ba sai yake tambaya ina wanci, sai aka ce da shi inna hamatat, ai wanci Allah ya mata rasuwa. Manzon Allah yace halla kuntum azantumuni, manzon Allah yace me ya hana ku sanar da ni, suka bada uzurin su suka ce ma tuminal layl, suka ce ya rasulullahi cikin dare ta rasu, sannan mu kuma muka tattala ta muka je muka binne, wa karihina an nuqibaka, muna kyamar a irin wannan dare mu fito da kai ya rasulullahi. Shine Abu Huraira yace baka annahum saggaru amraha, kace kamar wato sirrina ajwalinta, suna ganin matsayinta bai kai ba sai an tabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala dulluni ala qabriha, manzon Allah yace ku nuna mun kabarinta, sahabbai suka wuce gaba suka je suka nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabarinta. An gane ko, manzon Allah ya wuce gaba yayi mata sallah, an gane, manzon Allah ya wuce gaba yayi mata sallah, da manzon Allah ya gama sai yace inna hadhihi alqubura, yace lalle waɗannan kaburra da kuke gani mamalu'atun zulmatan ala ahliha, cike suke da duhu ga masu shi, an gane ku, ba abin da ya wuce kabari duhu. Manzon Allah yace mamalu'atun zulmatan ala ahliha, wato kaburran nan da kuke gani manzon Allah yace cike suke da duhu, wa inna allaha azza wa jalla munawwiruha lahum bi salati alaihim, yace lalle ubangiji ta'ala na haska ma mu'minai kaburran su a sanadiyar sallata, sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rahama ce ga mu'mini, duk wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa sallah to a sanadiyar wannan sallah Allah yana haskaka masa kabarin sa. Amma da yazo ai ce ayi ma sahabbai dukkan ai ce kabarin nan da kuke gani cike suke da duhu, amma Allah yana haskaka kabarin nan mu'mini a sanadiyar sallah ta a sababin sallar da nake musu. To dan haka anan kasance wannan hadisi yana cikin sahihul Bukhari, dan haka wannan yana nuna mana wato kasancewar duk wanda aka binne shi koda an masa sallah, in akwai wani wanda yake salihin bawa, an gane ku, wanda bai halarci wannan sallah, wanda kuma ya cancanta a ce ya yi masa sallah, to wannan yakan iya zuwa ya yi masa sallah. ita kuma a takeici ba ta da iyaka duk da cewa wasu malamai sun kayyade da wato kasancewar wasu ƴan kwanuka wasu ka ce kwana uku wasu ka je sati wasu ka je wata wasu sama da haka a takeici babu wani iyakan cewa kuma yaushe ne inde wanda ya cancanta yi masa sallah bai samu gwai masa to yakan iya zuwa kan kabarin yayi masa sallah wasu suka ce a matukar wato bai rubdige ba ya zama kasa za a iya masa amma in ya zama kasa ba za a je ba a yi masa a takeice duka babu wani dalili da ya kayyade inde akwai alamar gun kabarin ko da bayan shekara 10 ne shi wanda ya cancanta yi masa sallah ya samu labarin cewa an binne shi ga kabarin sa to yakan iya zuwa kan kabarin da jama'a yayi kabara wannan ya wuce gaba sannan su biyo baya a yi masa sallah na bakwai kenan wanda an shar'anta a yi masa sallah shine mutumin da ya mutu a wani gari wanda kuma a wancan gari ba a samu ba wanda ya masa sallah wanda ya gabata a hadisin mu na farko a baban kenan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fito da sahabbai wato ya wuce gaba sahabbai suka yi sahu a baya wato suka yi sahu manzon Allah ya mana jashi sallah kaga da jashi Allah ya masa rasuwa a garin da wato babu wanda ya masa sallah don haka an shar'anta mana duk mutumin da ya rasu a wata kasa an tabbata a can ba wanda ya masa sallah to anan sai mu fita mu masa sallah ba garin da Allah ya masa rasuwa ba za mu fuskanta a alkibla za mu fuskanta wato mu masa sallah an gane ku alkibla kenan za mu fuskanta mu masa sallah kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yayi masa sallah kenan waɗannan su ne waɗanda aka shar'anta mana a yi musu sallah kenan waɗannan bakwai wanda wancan biyu mun toge cewa su ba dole bane amma waɗannan fa dole ne dukkan su a yi musu sallah an gane ko an shar'anta a yi musu amma banda waɗancan biyu kenan shahidi da wanda yake yaro karami wanda bai balaga ba su an shar'anta a yi musu amma ba dole bane amma sauran waɗannan da muka zano cikin biyar din cikin bakwai din wannan su dole ne a yi musu sallah sannan akwai wanda yi masa sallah ya zamanto haramun kenan shine wanda ya mutu akan kafirci kafiri da munafiki haramun ne ai masa sallah domin fadar ubangiji subhanahu wata'ala wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innakum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun wanda sababin saukar wannan aya lokacin da abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban munafikai Allah ya masa rasuwa aka kirawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin yayi masa sallah lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce gaba yayi masa sallah an gane ko Umar yake cewa wa sautu ilaihi yace sai na tsallako wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na tsaya a gaban sa wajen kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhadtu bi sawbihi sai na kama mayafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na janyo fa qultu sai na ce ya rasulullah atusalli ala aduwillahi ibn ubay ibn salul yanzu makiyin Allah abdullahi dan ubay dan salul ya rasulullah yanzu sallah zaka masa wa qad qala yawma kaza wa kaza yace ya rasulullahi shine fa a rana kaza ya faɗi kaza yace ina kirga ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama miya goma ganganin sa Umar yace sai nace da manzon Allah alaysa qadna haka Allahu an tusalliya ala almunafiki shin yanzu Allah bai hane ka ba kama munafikai sallah na fa qala sai an gane ko fa qala Umar yace Allah fa yace maka ya rasulullah istaghfirillaha lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra falan yaghfir Allahu lahum shi Umar da wannan aya ya kafa hujja ubangiji ta'ala yace istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum Allah yace ka roka musu gafara ko kada ka roka musu daddaya da za ka roƙa musu gafara su 70 Allah ba zai gafarta musu ba an gane ku Umar haka ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa tabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya murmushi inda wani ne aka ma a yau sai ya ce an masa rashin kunya ya tsalla kofa daga baya can kuma zai ce fa wasautu alai an gane kofa wasautu ilai yace na tsallako wajen manzon Allah na kura na tsallako yazo kuma ya tsaya a gaban manzon Allah ya gama kirjin shi a gaban kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kama tufafin manzon Allah ma yafin sa ya janyo yace ya rasulullahi yanzu miki in Allah zaka ma salla kar ka manta ho shine yace kaza yace kaza yace kaza a rana kaza ya kirga masa miya goma ganganin sa yace ya rasulullahi Allah ya hanika kama munafikai salla domin ya ce ka roka musu gafara ko kar ka roka musu duk daya da zaka roka musu gafara su 70 Allah ba zai gafarta musu ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai murmushi wa qala sai yace akhir anni ya umar yace ja da baya umar falamma aktsartu alaihi umar yace nahina nace ma manzon Allah nake cewa atusalli ala aduwillahi ya rasulullah yanzu maki in Allah zaka ma sallah umar ya nace manzon Allah sai yace inni khuyirtu fakhartu manzon Allah yace kai umar zabi ne fa Allah ya bani kuma na zabi in roka musu gafara ji irin tausayi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk irin miya goma ganganin da yi da adawar da ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah duka ya manta da wannan manzon Allah yace zabi aka bani yace kuma na zabi in musu roka musu gafara an gane manzon Allah yace kadiki da di ce mun akai istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allahu lahum ka roka musu gafara ko kar ka roka musu duk daya da za ka roka musu gafara su 70 Allah ba zai gafarta musu manzon Allah yace law'a yake cewa law'a alamu anni inzirtu ala 70 gufira lahu lazittu alaiha manzon Allah yace inda na san cewa in na kara akan 70 za a gafarta masa manzon Allah yace wallahi karawa zan yi akan 70 kin qala sai umar yace innahu munafiq munafiki ne ya rasulullah qala sai umar ga wannan abdullah ibn umar yake cewa fa salla alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa sallaina ma'a manzon Allah ya wuce gaba ya masa salla muka yi salla tare da shi manzon Allah ya wuce kuma aka tafi aka kai gawar makabarta aka binne lokacin da aka gama binne shi ba a kwashe ba wani zamani face zamani wanda yake kankanne sai ayoyi biyu a cikin suratul tauba sai suka sauka ubangiji ta'ala yace wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun ubangiji ta'ala ya turo da wannan sako yace wala tusalli ala ahadin minhum mata abada ɗaya daga cikin su ma'ana waɗannan munafikai in Allah ya masa rasuwa karka koma yi masa sallah har abada wannan dai an yi an gama amma nan gaba Allah ya ce duk wani munafiki daga cikin waɗannan wanda Allah ya tabbatar masa ya bayyana masa munafincin su ubangiji ta'ala ya ce karka koma ma yi sallah daga cikin su wala taqum ala qabrihi kuma karka tsaya akan kabarin sa domin yi masa addu'a ko kuma binnewa ko kuma addu'a an gane ku wannan yana nuna mana bayya halatta mumini ya halarci jana'iza ta kafiri duk wanda yake arne bayya halatta ka halarci jana'izar shi sai dai in naka ne makusancinka ya zama tilas babu wanda zai kai shi ya binne ɗan uwan shi arna ba za su kai shi su binne ba to kai sai ka je kai rami ka binne shi kamar yadda Aliyu dan Abi Talib da mahaifinsa Abu Talib ya masa Allah ya masa rasuwa Aliyu zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce ya Ali je ka binne shi Ali ya ce ya Rasulullahi mushriki ne fa manzon Allah ya ce je ka binne shi in ka binne shi ka zo ka ban labari Ali ya je rami ya binne shi da ya gama binne shi ya zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce masa je kai wanka to dan haka anan Allah ya ce karka koma yin sallah ga ɗaya daga cikin munafikan nan nan gaba in Allah ya masa rasuwa wala taqum ala qabrihi kuma karka tsaya akan kabarin sa kenan liddafni wa du'a domin yi masa addu'a ko kuma binnewa sai ya ce innahum kafaru billahi domin sun kafirce ma ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma sun kafirce ma manzansa sun mutu halin suna fasikai ake nihi da fasikanci anan shine kafirci to dan haka shine sai Abdullahi yake cewa kama sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba'dahu ala munafiq bayan ibn ubayy babu wani munafiki daga cikin munafikan madina da Allah ya masa rasuwa manzo Allah ya masa salla wala qama ala qabrihi ko manzo Allah bai taba tsayawa ba bayan wannan akan kabarin wani domin binnewa daga cikin munafikai hatta qababahullah har sai da Allah ya karbi rayuwarsa Umar yake cewa fa ajirtu ba'du min jur'ati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawma izin Umar yace ni kadai na ringa mamakin kaina irin yanda na ringa buga gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci ka san akwai lokacin da kake abu ba a cikin hayyacinka ba wai Umar ya ringa mamakin ina yaya aka yi samu wannan kokari ya tsallako yazo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin banga banga tsakanin shi da gawar ya kama mayafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuskure yace ya rasulullahi yanzu munafiki za ka ma sallah alhali yace kaza yace kaza yace kaza a rana kaza manzon Allah yace ya Umar ja da baya Umar ya sake na cewa ya ringa maimaita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace alhadi Allah ya haramta maka Umar ya kawo aya ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sallar gawar rukun gafara ta kunsa an gane ku addu'ar da ake a sallar gawa ta kunshi rukun gafara ga mamaci shi ko Umar sai ya kafa hujja da wannan aya Allah ya ce ka roka musu gafara ko kar ka roka musu daya in ka roka musu gafara su 70 Allah ba zai gafarta musu ba manzo Allah ya ce ya Umar ja da baya zabi aka bani in roka musu gafara ko kada na roka musu manzo Allah ya ce wallahi inna tabbata inna dada akan 70 Allah zai gafarta musu manzo Allah ya ce zan dora manzo Allah ya ce ga bai sallah to shine Umar ya ringa mamakin kansa dangane da yanda ya buga gaba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ringa kokarin sai ya hana shi ma wannan munafiki sallah to dan haka anan abinda muke so mu gane duk wanda Allah ya masa rasuwa in dai ba musulmi bane ba an tabbata ba musulmi bane to haramun ne ayi masa sallah kuma haramun ne ayi masa addu'ar cewa Allah ya gafarta masa dan uwa kar a ga an tsawaita saboda baban yana da matukar muhimmanci babi ne wanda ya shafi sallah ta gawa kwa da sauran abinda ya shafi hukuncin gawa abu ne wanda mafi yawan mu anan mun jahilce su kenan don haka insha Allah ta'ala shi yasa muka dan tsawaita saboda hadisai uku ne kadai ma dan yazo da su a cikin baba wanda kuma alhamdulillahi sun dan wadata nan zamu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك